wani lokacin farin ciki wani lokacin bakin ciki al'ada ta so ai haka take ni mana shiga yanne soyayya
soyayya
soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya
soyayya
soyayya
soyayya Mozart Spitz
daga ambato sanki ya adabu zuciyata daga ambato sanki ya adabu zuciyata
daga ambato sanki ya adabu zuciyata daga ambato sanki ya adabu zuciyata daga ambato
mashallah gashi yau na sama bin da nayi nema alhamdulillah daraja ta yanzu ku ta da girma wata kyauta rabbi ne mun mai alfarma nagode eh nadi muce ko mai na gani ya zamo kaman ninki koda sama in na kalli wata sai ya bani hotonki cikin dare kunnuwa na jin sautin tafiyarki lallai wanda ya kamu da so majanuni ne ba zai gane ba oh soyayya
shukran shukran
dace da yawa su gani nake ba tumkar ni a duniya
shukran shukran
ba ta sani ku ka tafi so ta gani ina dariya
shukran shukran
lallai samin ki na dace ke ce masoyiya ta cikin idona
sanda na leka idan wanka a ciki na ga kaina
hotonki na zuciyata shine ya fito idona
masoyin na rayuwata dukkan ni na baka
kuma masoyiya kike ka zamto sinadari na rayuwata
Chocolate.